Fito janar din yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce rundunar su ta so ma gina wata cibiya na musamman da zai sa ido kan yadda ake kera bumabumai da waɗanda suka sarrafa bumabuman da ma irin sinadaran da aka yi amfani da su wajen kera irin waɗannan bumabuman. Fito janar din ya dai bayyana hakan ne ga manema labarai a garin Maiduguri lokacin da ya ziyarci wannan cibiya da zakan ake gudanar da wannan aikin ginin da kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a kammala aikin wannan ginin da su kasance tamkar makaranta ne da za a horar da jami'an yan sanda musamman za su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Fito janar din ya ce yana sanin da matsalolin da jami'an yan sanda ke fuskanta musamman ma na rashin biyan su allowance har na tsawon watanni 6 wanda ya ce an samu wannan matsala ne sakamakon rashin sa hannu akan kasafin kuɗin bana, amma ya ce nan ba da jimawa ba za a warware wannan matsala. Ibrahim Idris din ya ce rundunar yan sanda a yanzu hakan ta kuma samar da wasu karnuka na musamman da za su dinga aiki a bangaren Munagare da wajen jami'ar Maiduguri da ake yawaita samun tashin bumabumai a waɗannan yankuna da kuma a ajiye jami'ai na musamman da za su sa ido kan abubuwan da ke gudana a irin waɗannan yankunan. Fito janar Lungu ya kuma yi min ƙarin haske game da irin waɗannan matakai da suka ɗaukan kamar haka.
Za mu yi using wannan makarantar ne to train koya musu officers namu kasan a police ma da what we call explosive ordnance department suna ke training wanda suke dealing da bombs da abun nan da masu kasa bomba jikin su da sauransu. Aiki su ne su take care of those areas. Wato ko meeting za a yi inda za manya za su yi training din ba nan kasan duniyar nan wannan EOD team sukan zo su yi sweeping da equipment nasu to irin sun za a yi training nan. In addition muna da what we call TIB is a investigation team da muke da shi a police masu bincike. To su masu binciken za wannan makarantar zai taimaka su masu binciken in an samu bomb ko bomb blast za su je su nemi fragment na bomb din barbadin su a sai a bincika daga ina bomb din ya fito su a suka kira shi a wannan binciken za su gano shi. To wannan team ne it is the British government da suka taimake mu kafa shi.
Gwamnatin Birtaniya.
Yes, suka taimake mu kafa wannan team ne. To muna team din suna nan yanzu I think so they will be growing in number. To wannan school din su zai training nasu. So wanda muke da su yanzu mai an kai su kasar waje su yi training. In fact wannan school din is going to be helped by Makar Nigeria ba a duk Africa we are going to use it.
Dan kalle da kamar batun ba makarantu kariya ko za ka yi mana karin haske game da yadda za ku bai waɗannan makarantu kariya.
Obviously a yanzu a makarantun nan in each of these makarantun muna da 4 mobile police officers wanda kai attaching that's the guiding when the matter da yaran Yesu suna da makai da attaching ya guda hudu kowane makaranta a jihar Borno jihar Yobe da jihar Adamawa and we believe later zan zagaye wannan makarantar a nan state din a Borno zamu zagaye makarantun a Adamawa zamu zagaye some of these schools a Yobe.
Tunda ya fito janar din ya zarci bara gwamnatin jihar Borno wanda ya samu gana da mataimakin gwamnatin jihar wato honorable Usman Mandurkwa wanda ya kira ga fito janar din da ya kokarin tabbatar da an sake ceto waɗannan dalibai na garin Chibok kamar yadda aka samu ceto waɗannan dalibai na garin Dabci nan ba da jimawa ba. Fito janar din ya kuma zarci fadar mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar ibn Garbe Elkanami da nan ma mai martaba Shehun Borno ya nuna masa godiya game da irin yadda suke gudanar da aiki a jihar da ma sake kira ga Fito janar din da su baiwa matasan jihar Borno dama musamman ma na shiga aikin ɗan sanda.
Let me at this juncture plead with you to give Borno state special consideration in the recruitment of various cadre of personnel in the post. Borno has lost a number of policemen.
Yace bari yin amfani da wannan dama in yi wannan kira don a baiwa al'umman jihar Borno dama ta musamman wajen ɗiban jami'an 'yan sanda a matakai daban-daban saboda al'umman jihar Borno su rasa jami'an 'yan sanda da dama da ma manya-manyan jami'an su. Don haka na ga ya kamata a ba mu dama ta musamman lokacin da aka zo ɗiban waɗannan ma'aikata. A cewar mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe ibn Elkanami. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.